The issue of whether to retain or to abolish the death penalty.
Batun bari ko soke hukuncin kisa wani abu ne da ke cikin tarihin al'adun al'umma, kuma hakan yana da dangantaka ne da dokokin kasa da za su iya daukar hukunci mai tsanani ko mai sassauci. Wakilin gwamnatin Najeriya Mr. Sylvester Ebenezer ke magana wajen taron gabatar da rahoton nazarin da hukumar 'yancin ɗan adam ta neman afuwa ta duniya, wato Amnesty International, ta gabatar mai bukatar kasashen duniya su soke hukuncin kisa. Dama ai Najeriya ta dade karkashin mulkin soja da kayi za a yi maka. Shi yasa irin waɗannan matakan na hukunci mai tsanani ba za su zama abun mamaki ba. Amma tunda Najeriya ta fada mulkin farar hula, wannan mataki na rungumar sassauci ka iya samun nasara. Sylvester ya ci gaba da cewa an gano hukuncin kisa bai dakatar da laifukan da ake yanke wa hukuncin ba, inda ya cika ta da tambayar:
We had armed robbery, death penalty. Did this stop armed robbery? No.
Shin yanke hukuncin kisa ga 'yan fashi da makami ya hana yin fashin? Ambassador Kawo Ibrahim shine director Amnesty a Najeriya.
Mun yi nazari ne ba ƙasa guda ba, ba ƙasa biyu ba, yawancin ƙasashen duniya inda yake an rage ko kuma an tsayar da zartar hukuncin kisa, an tarar laifi ya ragu sosai. Da a Najeriya sanda ake harbe 'yan fashi, su ma haka suka soma suna harbe mutane. Yanzu in aka koma kuma aka ce duk wanda yake ya saci wani za a kashe shi, tana yiwa su ma su ce duk wanda suka sata ko ma wanda ya gansu suna sacan jama'a su ma su kashe shi.
Wannan taron dai bai tashi ba sai da wani mutum mai Thank God Abos ya tashi ya yi bayanin wata kotu a Kaduna ta yanke masa hukuncin kisa kan zargin fashi da makami, inda bayan shekara 7 ya samu ahuwa daga sanya bakin kungiyoyin kare haƙoƙin bani adama.
Because when police arrest a criminal, nobody will say commit offense until police use duress. In that case, somebody who did commit offense don't want to die will say oga I do am.
Yawanci mutane kan amince da aikata laifi ne idan 'yan sanda suka kama su bayan gana musu azaba. Na ga yadda aka kashe mutane da dama a asirce, wasu ta hanyar ratayewa, kuma na yi imani akwai waɗanda ba su aikata laifin da aka zarge su ba. Koma dai ba ta hanyar hukuncin kisan ba, 'yan ta'adda kusan kullum sukan kashe mutane da ba su yi laifin komai ba a Najeriya. Wani lokacin sai ka ji jami'ai sun kama madugun yanka mutane yankan rago, da hakan ke nuna tsantsar rashin imani da muguntar mugun iri a tsakanin 'yan adam. Shin kiran wannan ahuwa zai shafi irin waɗannan mutanen? Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani. Bina ki amali na jandamu abu hukumul kalu mana magana ta kwakwai. Bina ki amali na jandamu abu hukumul kalu mana.